wata kungiyar lauyoyi mai rajin wanzarda tsarin demokradiya a Najeriya, wato Lawyers for Sustainable Democracy in Nigeria, ce ta shigar da ƙara gaban kotu a watan jiya. Tana kalubalantar hurumin majalisar dokokin ta Kano na bincikar wannan batu. Matakin ya biyo bayan kwarmatan da jaridar Daily Nigerian ta yi ne, wadda ta yaɗa bidiyon mai ɗauke da hoto da muryar gwamna Abdullahi Umar Ganduje yana karɓar waɗancan miliyoyin dala da ta ce ‘yan kwangila ne suka bashi. Bayan wannan kwarmato, majalisar dokokin ta Kano ta kafa wani kwamiti mai wakilai 7 domin binciko sahihanci ko kuma akasin wannan zargi. To amma kungiyar lauyoyin masu rajin wanzar da demokradiya a Najeriya sun ce majalisar ba ta da hurumin yin hakan, lamarin da ya sanya kungiyar ta garzaya gaban babbar kotun Kano. A zaman kotun ne karkashin jagorancin Justice Ahmad Tijjani Badamasi, ta ce majalisar ba ta da hurumin gudanar da bincike kan irin wannan zargi. Yana mai cewa hukumar 'yan sanda da hukumomin yaƙi da rashawa na EFCC da ICPC ne kawai ke da irin wannan hurumi. Kotun ta kuma haramtawa jaridar Daily Nigerian ci gaba da yayata wancan faifan bidiyo ta kowace irin siga. Tana mai cewa kamata ya yi tunda fari shi mawallafin jaridar, wato Jafar, ya miƙa waɗancan faifai na bidiyo ga hukumar 'yan sanda ko kuma hukumomin ICPC da EFCC. Barista Mohammed Zubair shi ne shugaban kungiyar lauyoyin da ta shigar da waccan ƙara.
Nasara ce ga demokradiyya na farko, nasara ce ga ita kanta ɓangaren shari'a da majalisar. Yau an ƙara fayyace wanne ne hurumin wanne, saboda akwai wannan farin ciki ne gare mu, kuma a kungiyance wannan abun farin ciki ne domin mu ma mun ba da gudunmu wajen inganta sanin dokokin ƙasarmu a yau. Da yawa ana ganin magana ce ta bincike akan gwamna, mu magana da muke a majalisa tana da hurumin ta aiwatar da irin wannan aikin ko ba ta da shi, kuma kotu ta tabbatar da cewa babu zancen bincike ba gabanmu akan gwamna. Shi yasa ba mu ƙarar gwamna ba, gwamna ba ya ci wanda muka yi ƙara, kuma ba shi ya ƙara ba. Duk abubuwan da muka nema duk kotu ta duba ta yi hukunci ina ba fiye ba.
To amma shugaban kwamitin da majalisar dokokin ta kafa mai binciken wannan zargi akan gwamna Abdullahi Umar Ganduje, Honorable Baffa Babbada a Gundu, yana cewa
ɗan abin da Bahaushe yake cewa ka da mage ba yanka ba, in ta ce miyau dole a ɗaga ta, kuma haihuwar ƙarya ba wadatar nono ba. Don haka wannan hukunci da aka yi sai a yi saurare a ji menene matakin da majalisa za ta ɗauka, domin bayan dara akwai wata caca. A dai saurari majalisa, ba ni ne hukuncin majalisa zan ɗauke shi ni kaɗai in yi bayani ba, amma in aka koma majalisa abinda ta ɗauki matakinta gaba ɗaya da yawunta shi ne za a yi bayani. Idan ta yi shi ne zan yi bayani da yawunta, amma ba zan iya maka bayani a yanzu da yawun majalisa ba, domin sai ta haɗu ta ɗauki matakinta gaba ɗaya shi ne nake da ikon na yi magana a madadinta.
Gabanin wannan hukunci kimanin makonni biyu baya, gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya gurfanar da mawallafin jaridar Daily Nigerian da ta kwarmata wancan bidiyo a gaban babbar kotun Kano, yana neman diyar naira biliyan 3 daga hannun shi Jafar ɗin saboda ɓata masa suna. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.